A jihar Imo, a yayin da tsohon gwamnan jihar, Senator Rochas Okoracha ya musanta zargin cewa ya fice daga jam'iyyar APC mai mulki kuma ya kafa wata sabon jam'iyya mai lakabin New Nigerian Movement. Wani mai fashin baki kan lamuran siyasa, Malam Abdullahi Yayandi ya yi tsokaci kan tasirin kungiyoyin jam'iyyun siyasa. Daga Oweri ga Alphonsus Okoregwe dauke da rahoton. Madalla a gaida Alphonsus Okoregwe.